wasu yayan gungiyar kudancin Borno sun kira ga shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya da ya gaggauta umurtar ministan shari'ar kasar don binciken yan majalisun tarayya game da dakatar da tsohon masu rinjaye na majalisar wato Senator Muhammad Alun Dumbe. Yan kudancin Borno sun yi dai wannan kiran ne a wani taron manema labarai suka kirawo ajiya nuna kin amincewarsu game da dakatar da dan majalisan kuma tsohon masu rinjaye na majalisar Senator Muhammad Alun Dumbe da suka ce ba a yi bisa ka'ida ba tun dai ba da sanarwar dakatar da wannan dan majalisa ne dai aka dinga samun matsin lamba daga kungiyoyin masu zaman kansu da ma ita kanta gwamnatin jihar Borno da ita tattaki karkashin shugabancin gwamnatin jihar Honorable Kashi Tima da roƙon shugaban majalisar dattawan na janye wannan mataki da suka doka sai dai wasu kafafun yatsa labaru sun ambato shugaban majalisar dattawan Senator Bukola Saraki na cewa wannan batu yafi karfin sa. Mallam Yahaya ya ga dai shine shugaban yan kudancin Borno a kuma abin da ke cewa
mun ga shugaban kasa ya shiru a cikin wannan lamari din shi aiki lamari na siyasa ba a yin shiru domin duk abin da zai bata maka siyasar ka ya kamata ka saba ki an san cewa General Muhammadu Abuna President Muhammadu Buhari mutum ne mai gaskiya saboda haka idan har zai tsaya yana kallon irin waɗannan abubuwan suna faruwa kuma ba zai saba ki ba gaskiya zai gugutar da lamarin demokrasi a kasar nan shi yasa muna kira da babban murya shi shugaban kasa kirawo wannan Attorney General of the Federation ya binciki wannan lamarin so da a samu zaman lafiya a kasar.
Sai su ma 'yan mazaɓan Borno ta tsakiya da kuma mazaɓar arewacin Borno dukkaninsu sun samu halartar wannan taro.
Sunana Ibrahim Kyare daga arewacin Borno ne nan cikakken dan Magumeri ne.
Wannan abin ya shafi dan kudancin Borno ne. So kamar me yasa ku ne ciki ku kuma 'yan arewacin Borno?
Especially ba ma kudancin Borno ba wannan abin ya shafi siyasar Najeriya ce gaba daya ba kudancin Borno kawai ba. Domin dan dalili ana cikin era na demokradiya ne to shi Alhaji Dume ya exercising right national democratically yayi magana to bai yadda muka gani bai dace mutum in ya fadi ra'ayin shi ko abin da yake gani akwai shi a kasa maimakon a yi bincike abin da ya fadan nan gaskiya ne ko ba gaskiya ba
a wasu dai daga jere za mu fito koyinmu da gwargwatanmu da mu da ƴaƴanmu mu nuna rashin jin dadin mu don wannan abin ya taba mu sosai don shi ne yake mana fada a cikin National Assembly kullun an tashi motion shi yake daga mu ba ma gani wani senator wa'ansu ma an sun tafi kenan sai wani dawowa su zo su nemi zabe shine za mu ji mu da su mu gansu amma Alidu me kam muna bayan shi 100%.
Alhaji Saidu Salisu Sambodi shine shugaban karamar hukumar Goza karamar hukumar da kuma Senator Muhammad Alindu bin ya fito
abin da ban mamaki amma ban tsoro idan aka ci gaba da wannan halin gaskiya kuma matsala a gaba saboda ina jin koriyar da ƴan senatocin Najeriya su dawo kan kujeran zama su shawara su dawo da shi maza a cikin gaggawa kuma su san cewa hakkin da suke kokari su yi ba shi bane dai wanda ba demokradiya bace an ci hakkin demokradiya a kasan mu musamman ma da muke koyon ta ba dun ba mai misali zan ce shekara 30 ko 20 ba
sannan hankali dai wannan batu na ƙara zafi garin irin yadda ake samun karuwar mutane da ke nuna kin amincewar su da matakin da majalisar ta doka da ma barazanan yiwa wasu daga cikin wakilan nasu kiran yayi don har ba a samu daidaiton wannan al'amari ba Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.